masanin tattalin arziki da tsarin shugabanci. Prime Minister Ahmadu Muhammadu ya yi karatunsa a jami'o'in kasashen Togo, Faransa da Amurka kafin ya fara aikin gwamnati a 1979. Abinda ya sa ake ganin ya cancanci samun wannan mukami, ministan watsa labarai a gwamnatin da ta shuɗe Salisu Muhammad Habi, wanne ya ba da naɗin na Prime Minister, na mai fatan ganin ya kafa gwamnati a bisa cancanta.
Muna son saboda Allah da Nabi shi aiki, saboda Allah shi gwamnati na gaske wanda ya sa a taimaka mun jiyar kuma jiyar ta cikin kangi da take. Yaso a taida aikin da aka iske Alhaji Muhammadu su ya yi, to a ƙara ƙarfafa shi, abinda bai gyaru ba cikin aiki a gyara shi yanzu, abinda kuma ya kamata a ƙara saboda al'ummar Nijar su samu jin daɗi su ce goma da aka haka. Shi wannan da aka sa shi na shi wannan aikin, amma kuma sai an rage duk abubuwan da zamanto ba su alheri ba ne cikin ƙasar nan, kuma a yi aiki saboda Allah da Annabi, kar a yi aiki na yabe ta na wannan nika so ba, na kuma na a buɗe hannuwa dan ƙasar nan ta kowa ce, aiki na ga kowa wanda da yi aiki da shi aiki da shi saboda ƙasar nan ta ji daɗi.
Kasancewar jamhuriyar Nijar na ƙarƙashin tsarin mulki mai ruwa biyu, minista Habi ya gargaɗi shugaba Muhammad Bazoum da Prime Minister sa su haɗa kansu don baiwa mara ɗakunya.
Dewa yanzu shekara goma Muhammadu Suye shi da Bijji Dafini ba taɓa jin kumensu ba, saboda shi shugaban ƙasa shi amince wa Bijji Dafini an ga zaba an ka aiki. Tun da shi kai ne Bazoum Muhammad, shi na da kan kai ne ba dole an ga sashi ba, ya zaɓo Muhammadu Umudu, to mun tabbatar da zai ba shi kuma umarni shi ba shi aiki saboda Allah da Annabi. Shi shugaban ƙasa na son Niger, ya zama to shi Prime Minister na son Niger, sun ga dauki ministry masu son ƙasar Niger, sauran ma'aikata na son ƙasar Niger, to Allah yarda za aiki wanda zai zama a zo na gari.
Daga 1991 zuwa 1993, Ahmadu Muhammadu ya rike mukamin ministan ma'adanai, makamashi da masana'antu, sannan ya yi ministan kuɗi daga Afrilun 2011 zuwa Afrilun 2012 kafin a sallame shi saboda zarginsa da ba da wata kwangila ba akan ka'ida ba. Shugaban kungiyar Voix des Sans Voix Nasiru Seydou na ganin wannan na iya zamewa sabon Prime Minister darasi domin gyara gaba.
Da Adam, kowane iri kake cikin duniya kana iya ka samu kuskure cikin rayuwarka ta yau da kullum ko cikin tahiya aiki na gwamnati wanda an ka baka, amma ga yanzu za a kaddara cewa wannan abun zai zama mishi darasi na rayuwa, zai zama mishi abu wanda ya kamata a ce ya kawo wata turba sabuwa wadda zai sa ƴan Nijar su manta da duk irin wannan abu wadda ya yi baya.
An haifi Ahmadu Muhammadu a 1954 a rigar Amalul da ke da'irar Afalla a jihar Tawa. Baya ga mukamin ministocin gwamnati, ya yi daraktan kamfanin gawayin zamani wato Sonishar da rumbun tsimi na ƙasa wato OPVN, sannan ya wakilci Nijar a ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa irin su CDAO da African Development Foundation da ke ƙasar Amurka. A gobe Laraba 7 ga watan Afrilu, sabon Prime Minister zai halarci zauren majalisar dokokin ƙasa don yin rantsuwar kama aiki, yayin da a nasa ɓangaren shugaban ƙasa Muhammad Bazoum ya shiga ofis a yau Talata don soma aiki ga dangane. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaidar Suleiman, kada a shagala, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Ibrahim da cigaban labaran duniya.
To Hanifa, Amurka da Iran za su fara tattaunawa da ba ta kai tsaye ba a yau dinnan Talata a Biyana da zumar farfado da yarjejeniyar 2015 da ta takaita shirin nukiliyar Iran a madadin dage mata takunkumi. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya gaya manema labarai jiya Litini cewa manzon Amurka na musamman kan batutuwan Iran Robert Malley zai jagoranci tawagar Amurka zuwa wurin tattaunawar a Vienna, inda Birtaniya, China, Faransa, Jamus da Rasha ke kokarin sake farfado da yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma da Iran. Sauran manyan kasashen hudu na kokari ne su ga Amurka ta sake shiga yarjejeniyar ta shekara ta 2015, sannan kuma ita Iran na cikakken mutunta yarjejeniyar. Price ya faɗi yau dinnan Talata cewa wani kwamiti da kungiyar tarayyar Turai da Iran da sauran masu ruwa da tsaki za su kafa shine zai shata tattaunawar. Ya ce tattaunawar za ta mai da hankali ne kan irin matakan da ya kamata Iran ta ɗauka don ta nuna cewa ta koma mutunta yarjejeniyar da kuma irin takunkuman da ya kamata Amurka ta ɗage ma Iran yayin komawarsa cikin yarjejeniyar. Gwamnatin kasar Mozambique ta ce ta sake kwato yankin kasarta daga wata kungiyar yan tawaye mai alaka da ISIS wadda ta mamaye muhimmin garin nan na Palma dake gabar teku a arewacin kasar ta yadda har ma dubban fararen hula sun fara dawowa suna tantance irin asarorin da suka yi. Mutane na sake dawowa to amma ba su da abinci saboda yan ta'addar sun wawushi komai. A cewar Agustinho Mutisi wani kwamandan sojojin Mozambique yayin tattaunawa da wasu yan jarida da gwamnatin ta kai su Palma ta jirgin sama ranar Lahadi don gane mu kansu. Ranar 24 ga watan Maris ne yan bindigar waɗanda ke ɗauke da rokoki da bindigogin yaƙi da kuma adduna suka farma garin na Palma mai yawan mutane 75,000 a lardin Cabo Delgado mai fama da talauci amma kuma ke da ɗimbin arzikin ma'adanai. A ƙarshe yayin da jami'an tsaron Myanmar zuwa yanzu suka kashe masu zanga-zanga aƙalla 570 cikin watanni biyu da suka gabata. Yanzu 'yan ƙasar da dama na ɗaukar fita waje kan tituna tamkar rungumar Aradune da ka. Wasu da dama na amfani da kafafen yanar gizo wajen ci gaba da nuna rashin amincewarsu da ƙwace mulki da sojoji suka yi a watan Fabrairu. Ana kuma sayar da kadarori ta yanar gizo ɗin don taimaka ma masu zanga-zangar. Kama daga tufafi zuwa kayan wasan yara da abubuwan kaɗe-kaɗe da dai sauransu ana ta sayarwa. Haka zalika ana kira ga mutanen ƙasashen waje masu niyya su bayar da tasu gudunmawa. Baya ga haka irin wannan hanyar tara kuɗin na da ankarar da mutanen ƙasar a siyasance wajen ƙalubalantar hamɓar zaɓaɓɓiyar gwamnatin an sa su ci da aka yi.
Karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwara rahotanninmu inda a Najeriya. Wakilinmu Hassan Maina Kaina ya sheda mana cewa ƙara taɓarɓarewar tsaro a Najeriya na ɗaukar wani sabon salo na fara ƙaddamar da hare-hare akan jami'an tsaro da cibiyoyinsu. Ko menene hatsarin hakan ga harkan tsaron ƙasar? Daga Abuja ga Hassan da ƙarin bayani.
Taɓarɓarewar tsaro a Najeriya ba wani sabon abu ba ne, amma ganin yadda matsalar ke ci gaba da ɗaukar wani sabon salo a shiyar kudu maso gabashin Najeriya abin na ƙara jan hankali. A jiya ne dai wasu gungun tsagerun da rundunar 'yan sandan Najeriya ta bayyana su da masu son kafa ƙasar Biafra suka ƙaddamar da wasu tagwayen hare-hare guda biyu a kan gidan jarum da ke birnin Owerri da suka saki tsararru kimanin 1,844 kana kuma suka kai ƙalin wani mummunan farmaki a hedikwatar 'yan sandan jihar. Kakakin 'yan sandan Najeriya Frank Mba ya ce tsagerun sun kai harin ne da manyan bindigogi masu sarrafa kansu da AK-47 kana da makamai na roka-roka da zumar wawushe rumbunan makamai na 'yan sandan. To kome wannan tagwayen hare-hare ke nufi ga matsalar tsaro a Najeriya a halin yanzu? Tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso.
Ta bayyana a fili jami'an tsaronmu ba su da horon da ya dace wanda ya kamata su iya tunkarar ƙananan abubuwa. Domin ka kalli waɗannan hare-hare da aka kai, ai bai kamata a ce to hedikwata hukumar tsaro ta waɗannan hukumomin tsaro na waɗannan jihohi a waɗannan jihohi sun kasa tunkara da kuma daƙile wannan abubuwa da suka faru ba. Kuma wannan yana ƙara nuna to abun kunya da ƙasar Najeriya take ciki na gazawa da kasawa da kuma ƙara shiga rudu na zaman rashin tabbas da kuma zaman ɗarɗar da yake ƙara ƙaruwa a tsakanin al'umma. Tsalolin tsaron nan ba wai sun tsaya ne a yankin arewacin Najeriya ba kamar yadda muka sha faɗa. Na sha yin magana da cewar matsalar tsaro a Najeriya ta shafi dukkanin sasanni na ƙasar nan, kuma fiye da yadda ba a tunani makamai sun keto ƙasar nan sun shiga inda hannayen waɗanda bai kamata a ce an bari makaman sun shiga ba, wanda kuma tambayan da muke yi ko wannan lokaci wato tsarin tsaron ba shi da jagorancin da zaka iya gane cewa wane ne zai iya sawa a tashi tsayin ayi abin da ya kamata, waye yake yi da gaske?
Mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Bashir Dan Musa yace rashin hukunta masu aikata laifi a Najeriya shike kara tabarbarar da harkar tsaro a cikin kasar.
Hadarin wannan yana da girma sosai kuma yana da fadi sosai. Wato hadarin wannan rashin cewa duk wani tsagera ko wasu tsagera ɗan suka ga dama da abin da suke son su yi suna iya yi kuma su tafi lahiya lubabar da ya musu. Idan ana irin wannan ɓarnai ba a ɗaukan mataki ba a hukunci to akwai matsala. Sai mutanen gwamnati wasu su to su ce idan aka faɗi waɗanda ke ɗaukan nauyin wannan Boko Haram hankali zai tashi sai a ce an gano waɗanda suke ɗaukan nauyin waɗannan ta'addanci kaza kaza. Shin wai idan an ce an gano wani mai hannu ko wane ne ko mai girman shi ba a ɗaukan mataki kan shi.
Tuni dai Sofeta Janar ne ɗan sandan Najeriya Muhammad Abubakar Adamu ya bada umarnin tura ƙarin zuratan 'yan sandan Kwanta da Tarzoma da kuma ƙarin wasu 'yan sanda na musamman ya zuwa jihar ta Imo don samar da ƙarin tsaro. Al'amarin da wasu ke cewa wannan tamkar ihu bayan hari ne. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan, har yanzu dai muna Najeriya inda wakiliyarmu Halima Abdurauf ta shaida mana cewa kamfanin NNPC ya rattaba hannu a kan kwangilar aikin gyaran kamfanin mai na Port Harcourt.
Kamfanin NNPC da ta bakin shugaba Mele Kyari ya bayyana mahimmancin rattaba hannu a kan kwangilar yin gagarumin aikin gyarar matatar man Port Harcourt da zai laƙuma dala biliyan 1.5.
Mahimmancin wannan tasa hannu da aka yi wa wannan kungilan shine kan samu sararin tabbatar cewa za a gyara wannan refinery kamar yadda shugaban kasa ya alkawari, kuma aka ɗauki matakan da ya dace aka kai ga wannan lokacin don a tabbatar an fito da ɗan kungilan kwarai kuma akan kuɗi mafi rahusa kuma a bi tsarin da ya mafi dacewa domin a tabbatar cewa ba wani abu boye cikin wannan tafiyan da aka yi. Shi sa aka jawo masu faɗaji akan wannan batun, misali ɗan Kwadago da kungiyar da suke duba yadda ake tafiyar da al'amuran ayyukan manfaita da dai albarkacin kasa na gabaki ɗaya, da har da ma wanda suke taimaka mana da samo kuɗin da za a yi wannan aiki, wata Ministry of Finance, wanda tsari ne wanda ba a cika yi ba kuma ba wanda ya kiri wannan tsarin. Shi yasa muna da kwanciyar hankali cewa wannan kungiyar da aka sa hannu yau za ta tabbatar da gyara wannan refinery kuma ta yi wa 'yan kasa amfani.
Shugaban kamfanin man na NNPC Malam Mele Kyari ya bayyana cewa za a fara aiki nan take tare da ƙarin haske kan yadda za a fitar da kuɗin aikin cikin watanni biyu.
Abinda ake nufi shine nan cikin wata biyu za a tabbatar cewa kuɗi ta shiga wannan akawun, wato iyakar lokacin kenan. Amma abinda ake nufi shine daga nan zuwa wata biyu za a tabbatar da gama, kuma irin wannan aiki dama ai fara shi ake kwashi wato site ake kiran shi wurin aikin yana ɗaukar lokaci sati ɗaya, ɗauki ɗan kwangila nuna mai ga wuri kaza ga mutane da za su aiki da ku da sauransu za su ɗan ɗauki lokaci sati ɗaya zuwa biyu. To ana yin wannan kuma na sa fara ayyukan banki wato a jabu da akawun ɗin a mai da kuɗin da ke hannunmu zuwa cikin wannan akawun ɗin kuma har a samu tsarin da za a biya ɗan kwangila, saboda haka babu wani abin da zai canza illa iyaka an ci aka yi nan zuwa wata biyu za a yi wata, amma mun san cewa wannan za ta kasance kan wata biyu.
A yin taron rattaba hannu kan kwangilar, manaja darakta na matatar man Port Harcourt Malam Ahmad Duku ya bayyana cewa gagarumin aikin gyarar ya kunshi sayowa, canja wasu injina, aikin gyare-gyare, sake gina wasu sassa na matatar man fetur ɗin da dai sauransu, kuma za a fara aikin gyarar gadan-gadan ne daga yau Talata.
The scope of services which is enshrined in this contract is for the engineering, procurement, construction, installation and commissioning of works for the rehabilitation of Port Harcourt refinery. The commencement date of this contract that we will sign shortly will be from today, immediately we append our signature.
A nasa bangare, mataimakin shugaban kamfanin Technimon Spa da ya samu nasarar samun kwangilar ya bayyana farin cikin ganin wannan rana da suka sanya hannu akan kwangilar, tare da cewa kamfanin sa zai bi tsari wajen aiwatar da aikin.
Thank you very much, Jindi, and we are very proud and delighted to be here today. It's a special day for us in the signing of the contract. TCM is committed to deliver and complete the full habitation within the timeline established in the contract.
Korafe-korafen 'yan kasa a kan kudaden da gwamnati ta ware domin gudanar da aikin da kamfanin NNPC ya jaddada mahimmancin farfado da matatar man Port Harcourt da sauran matatun man kasar. Idan ba a manta ba, a cikin watan Maris ne Majalisar Zattaswar Najeriya ta amince da dala biliyan 1.5 don a yi gagarumin gyaran matatar man kasar da ke Port Harcourt. Halima Abdurauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sanadiyar cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma Tushen Arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda wasu daga cikin masu sauraro suka ji a makon da ya gabata, mun fara tattaunawa akan irin kalubalen da masana masu samar da irin ruwa na zamani suke fuskanta.